seront toujours, ils seront aussi les derniers.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3 da rabi na marece a gogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar 13 ga watan Maris shekara ta 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan halin damuwa da ma'aikatan Najeriya suke ciki a game da dokar karancin albashi. Kana wani irin tasiri zai yi idan kundin tsarin mulkin Najeriya ya daga darajar sarakunan gargajiya? Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Masu zanga-zanga sun sake fitowa kan titina a Myanmar a yau Asabar din nan, kuma jami'an tsaro suka mayar da martani yanda suka yi ta harbi cikin taron. Akalla masu zanga-zanga hudu sun mutu a Mandale, birni na biyu mafi girma a kasar, da kuma garin Fiye dake tsakiyar kasar. Yayin da ake cigaba da zanga-zangar ta tashin hankula a Myanmar, mai binciken kare haƙƙin bil'adam na Majalisar Dinkin Duniya kan Myanmar ya yi kira kasashen duniya da su ɗauki matsaya guda game da sojin junta da ta karɓi mulki a juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Abin da kai ci ne a shaida ta'addanci da rashin bin doka da oda daga waɗanda suka kwace mulki a Myanmar ba bisa ƙa'ida ba, wanda kuma aka fi sani da Bama. Thomas Andrew ya faɗa hukumar kare 'yancin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani jami'in Myanmar ya faɗa majalisar cewa hukumomi a ƙasar na amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zangar. A yau Asabar, ƙasar New Zealand ta yi bikin cika shekaru 2 daga ɗaya daga cikin ranakun da suka fi shiga mawuyacin hali, lokacin da wani ɗan bindiga farar fata ya kashe masu bauta 51 a wasu masallatan garin Christchurch 2. Ɗaruruwan mutane sun hallara a filin Christchurch Arena don tunawa da ranar, wanda kuma aka watsa shi kai tsaye. An soke irin wannan taron da aka shirya a shekarar ta gabata saboda bazuwar cutar coronavirus. Kiran Munir, wacce aka kashe mijinta Harun Mahmud a har-haren, ta shaidawa taron cewa ta rasa masoyinta kuma abokin rayuwarta. Ta ce mijinta uba ne mai ƙaunar 'ya'yansu biyu, yana gama karatun digirin digirgir ne kawai, kuma yana jiran a bikin yayi shi, lokacin kenan ta yi masa ganin ƙarshe ɗauke da murmushi. A ranar 15 ga watan Maris na shekarar 2019, har-haren Brenton Tarrant ɗan ƙasar Australia ya kashe mutane 44 a masallacin Al-Nur yayin sallar Juma'a, kafin ya tuka mota zuwa masallacin Linwood inda ya kashe wasu 7. Wani bom da aka dana a cikin mota da fashewar gefen hanya da har-haren masu tayar da ƙayar bayan sun kashe aƙalla mutane 22, gami da jami'an tsaro da fararen hula, in ji jami'ai a Afghanistan a yau ɗin nan Asabar. Rikicin ya rauna da kusan mutane 70, mafi yawancinsu fararen hula. Mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan, Tariq Aryan, ya faɗa yau Asabar cewa fashewar bom ɗin da ke cikin mota ta nufi wani ofishin 'yan sanda da ke lardin Herat ne, wanda ke kan iyaka da Iran.
Labaran duniyar kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu kawo muku rahotanni. Ma'aikata a Najeriya na ci gaba da nuna ƙin amincewarsu da ƙudurin canza tsarin biya mafi ƙarancin albashi da aka gabatar a zauren majalisar ƙasar. kundin dai wanda idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuka da nama wajen kayyade mafi karancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikatanta a maimakon tsarin bai daya karkashin gwamnatin tarayyar kasar. Hawwa Umar na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada mana.
Kudirin dai wanda dan majalisa mai wakiltar sabon garin Zariya na jihar Kaduna Honorable Garba Datti Babawa ya gabatar a zauren majalisar idan ya samu damar zama doka zai baiwa jihohin Najeriya wuka da nama wajen kayyade mafi karancin albashi da kowace jiha za ta rika biyan ma'aikata a maimakon tsarin bai daya karkashin gwamnatin tarayyar kasar. Shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Ayuba Wabba ya ce kamata yayi Najeriya ta bi sahun kasa shin duniya wajen biyan mafi karancin albashi na bai daya
wannan matsakaicin albashi marigayi shugaban kasashe Ushagari ya ba ma'aikata shekara 40 da ya wuce yanzu an zo da wani doka ko wanne jaha ta ce ta biya ma'aikata albashin bayi wannan ba za mu amince da shi ba domin kundin tsarin doka na ma'aikata na duniya wanda ake kiran shi ILO shi ya tanadar da doka wanda yake dole ne a kasashen duniya a samu mafi karancin albashi domin kada a mayar da ma'aikata bayi kuma Najeriya ta rattaba hannu a wannan dokan shekara kusan 40 da suka wuce ko kuma da haka idan ana magana federalism ne America ita ne shugaban federalism amma yanzu haka America tana da mafi karancin albashi dala 10 kowane awa shine doka na duniya wanda ma'aikata suka san to me yanzu zafi ɗan siyasa mu na yanzu wanda su ne matsalan Najeriya musamman gwamnati da tare a cikin su su ne suke jagoran wannan abin kuma shi yasa suka hayan malam da akan cewa yanzu kawo wannan takarda zuwa majalisar tarayya.
Comrade Hafsatu Aibuta kungiyar ƴan kasuwa ta Najeriya ta ce idan kudirin ya zama doka ma'aikata za su shiga halin kakanikayi.
Dan ya zama doka ma'aikacin kasan ga za su sha wahala gurin biyan albashi ko lokacin da aka ce a bada 18,000 naira as minimum wage ba duka gwamnati suke biya ba har aka zo aka kai 30,000 wai su sun ce wai su 18 din nan ne za su biya ba za su bada 30 ba to yanzu inda aka ce kowa ya koma ga inda aka ce din ai ka gan ma'aikaci za su sha wahala.
A nasa bangaren shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya Honorable Alhassan Ado Doguwa ya ce doka ta baiwa kowane dan kasa damar gabatar da korafinsa don kalubalantar kowane kuduri ko doka a gaban majalisar kasar.
Doka da suka ji an kawo gaban majalisa ra'ayi ne da tunanin waɗansu 'yan Najeriya ɗin wanda su ma suna da haƙƙi su faɗi ra'ayinsu a zauren majalisar tarayyar Najeriya. Zuwansu a nan da suka yi sun yi daidai domin shi ne damar da aka ba wa kowane ɗan Najeriya in an yi wani abu ko yana hangen wani abu da yake tafiya ba daidai ba a gwamnati ya zo majalisa dan ya gabatar da damuwarsa.
Yanzu dai za a sa ido a ga wani mataki majalisar za ta dauka kan sabon kudirin da aka gabatar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun albashi sai na masarautu. Tun bayan wani taro da aka gudanar tsakanin majalisar tarayyar Najeriya da tawagar sarakunan kasar akan hanyoyin kara martabar darajar sarakunan a cikin kundin tsarin mulkin kasar, sarakuna da talakawa daga yankin kudancin Najeriya suna bayyana tasu fahimtar dangane da wannan kudirin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko muna da ƙarin bayani.
To koya sarakunan gargajiya suka ga irin wannan taro da ake gudanarwa nufin ƙara musu iko a kundin tsarin mulkin Najeriya. Tambaya kenan da naiwa Oluwa Nakuta Basarake Oba Adekunle Oyelude Makama wani basaraken gargajiya a jihar Ondo.
Gaskiya abu ne mai kyau idan an samu wa sarakuna gurbi a cikin tsarin mulkin kasar Najeriya wanda zai ƙarfafa duka da sarakuna suke ta yi na taimakawa gwamnati da taimakawa al'ummansu musamman a wajen harkar tsaro da wasu harkoki masu shafa da aka matan da da ba ma inda ma gurbin mulkin Najeriya ko constitution din aka kama sunan sarakunan gargajiya. So yanzu idan aka dauki wannan mataki abun da ya kamata a yi shine suka yi in sun doki wannan mataki.
A lokacin wannan taro dai da aka gudanar shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmed Lawal ya bayyana buƙatar da ke akwai na ƙarawa sarakunan gargajiya ƙarin iko a kundin tsarin mulkin ƙasa ta yadda za su ba da gudunmuwar su a harkokin yau da kullum musamman ma dai kan yadda talakawa ke ci gaba da yin biyayya a gare su da kuma sauraron bayanansu.
Our royal fathers properly and formally.
To koya sauraron talakawan kasa yake ji game da wannan yunkuri na karawa sarakunan gargajiya karfin iko a Najeriya? Tambaya kenan da nayi wa wasu talakawa a Najeriya.
Amsunana Comrade Yawo Alhaji Musa Sakaba. Allah Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ma maisar da tijan Najeriya albarka. Allah ya kara musu basira. Kawo sarakunan gargajiya a cikin tsarin mulki a gaskiya ba karamin alheri bane a Najeriya. Dama cin sarakunan gargajiya a cikin aikin hukumomin kasa shi ya jawo mana bala'in da muke ciki a yau. Domin sarakuna suke da kasa, su suka san kasar su, suke tare talakawa, su suka san abin da ke damun talakawan su, su kuma talakawa ba hada wazo suka yadda su a duniya irin sarakunan nan nasu.
Wani abu da ya taso baban gida sai a ce ina sarakunan gargajiya, sai ga sun zo amma ba su da hujumi a dokar kasa. Saboda mu muna fata yanzu sanatocin mu da ƴan majalisar mu su sa su a kundin tsarin mulkin Najeriya duk abin da ya taso don su ya kusa da talakawa fiye da gwamnatin tarayya da ta jiha da local government.
Yanzu dai a yayin da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa ke ci gaba da muhawara akan hanyoyin karawa sarakunan karfin iko fada ji fatan talakawan Najeriya shine ta yadda irin wannan karfin iko zai taimaka babin ya ci firin murai Amurka daga Najeriya.
A Najeriya dai ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi akan ƙarin kuɗin man fetur da wasu a ƙasar ke ganin cewar gwamnatin tana yawo da hankalin 'yan ƙasa. Ga Hassan Maina Kaina ɗauke da ƙarin bayani.
Jiya ne dai hukumar ƙayyade farashin man fetur ta Najeriya wato PPPRA ta wallafa wani bayani a shafinta na yanar gizo da ke da alaƙa da ƙarin farashin man fetur a Najeriya. Al'amarin da ya haddasa tashin farashin man fetur nan take da kuma haddasa dogayen layuka a gidajen man ƙasar. Jim kaɗan bayan wannan ne kuma babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya yi bayanin cewar shi bai san da wani bayani na ƙarin farashin mai a Najeriya ba. Take kuma hukumar ta PPPRA ta goge waccan bayanin da ta yi tun farko a shafinta na yanar gizo. Al'amarin da yasa 'yan Najeriya ke ganin akwai tufka da warwara a yadda hukumomin gwamnatin Najeriya ke gudanar da ayyukansu. To sai dai kuma karamin ministan man fetur a Najeriya Chief Timothy Silva ya ce ko kadan ba haka mutum yake ba.
There was just a mix up, you know, this kind of things happens.
Babu tufka da warwara. Hukumar ƙayyade farashin mai ta Najeriya wato PPPRA tana bayani akan wani batu ne na daban da ke da alaka da bankin duniya. Shine mutane ba su fahimci ainihin abin da ake nufi ba, kuma da aka ga irin martanin da 'yan ƙasa suka mayar. Ai kaga an cire wancan bayani da tun farko aka yi a yanar gizon. An dai sami rashin fahimta ne kawai. Muna gargadin 'yan kasuwa cewar ko kaɗan kada su kuskura su ƙara farashin mai domin ba a ƙara ba, kuma duk wanda ya yi gigin ƙarin farashi to zai yaba wa aya zaki. Ƙwararru a harkar man fetur a Najeriya irin su Comrade Isa Tijjani da ke zama tsohon shugaban kungiyar Kwadago ta Najeriya na da ja akan wannan batu.
Wato gaskiyar magana Mala Hassan, ministan mai wasa da hankalin jama'a yake, ai babu mahaukacin da ya isa a PPRA ya fidda zancen ƙarin kuɗin mai ba tare da gwamnati ta sani ba. Abin da ya faru shine lekawa suka yi suka ga cewar tabbas idan aka ƙara kuɗin man nan rikicewar da Najeriya za ta yi sai an gwamnati kiɗa da karatu, amma suna da niyya. Ya maza IPPRA ita take da yancin ƙarin kuɗin mai ba NNPC ba. Abin nan ba zai yiwu a wanye lafiya ba, shine magana ko sai ne yaudarar mutane da Allah.
To ko ta wace fuska masana tattalin arziki ke kallon wannan dambarwa, kuma a halin yanzu nauyin aljihun 'yan Najeriya zai iya jurewa ƙarin farashin mai nan gaba? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Sabitu Sani Bariki, malami a Jami'ar Abuja.
Kasan tsakanin 'yan Najeriya da kuma gwamnatocinsu akwai rashin yarda da juna. Su gwamnatocin Najeriya har abada suna yin abubuwan da za su sa talakan Najeriya bai yarda da su ba. Saboda idan za a yi ƙarin farashin man fetur a Najeriya, to babu mahallukin da ke sani. Ko da yaushe ana maman mutane ne sai dai kawai kawai gari ka ji an ce an ƙara. Ba zato, ba tsammani, ba shiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A sauraro shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin mai nasara Funtuwa mai cewa ko me yasa idan shugaban kasar Najeriya ya bada wani mukami sai an tura ma majalisa domin tantancewa. A tsarin doka, idan majalisa bata amince da wanda aka tura mata ba, me zai faru? To idan mai tambaya malam mai nasara Nasarawa Funtuwa da ma sauran masu sauraron mu na tare da mu, an dace wakilin mu a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir ya samu ansar tambayoyin da ma wasu ƙari masu alaka daga ƙwararren lauya tsohon rijistara kuma yanzu probos na kwalejin ilimin islamiyya da shari'a ta jihar Sokoto mai suna barista Nasir Muhammad, wanda wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya fara da tambayarsa kamar haka.
Barista, mun samu tambaya daga mai nasara Nasarawa Funtuwa, yana so ya san me yasa idan shugaban ƙasar Najeriya zai bada mukami ga wani sai ya tura wa majalisa domin ta amince, sannan kuma idan majalisa bata amince ba me zai faru?
Na farko, kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar da ya samu gyare-gyare shine ya tanadi wannan, kuma kamar da muka sani ita doka musamman ai aka ce kundin tsarin mulkin Najeriya to ya shafi kowa, kuma dole ne kowa shi aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada. Akwai bukatar ayi bayani anan tsakanin tantancewa da tabbatarwa da kuma amincewa. To idan muka dauka sashi na 86 karamin sashi na 1 wanda yake magana akan nadin babban mai binciken kuɗi na tarayya, waton Auditor General of the Federation kenan. Wannan idan muka dubi wannan sashi, na farko ya tanadi cewa hukumar daukan ma'aikata ta tarayya, waton Federal Civil Service Commission, ita ce na farko wadda za ta tura ma shugaban ƙasa sunan wanda take ganin ya kamata a nada shi akan wannan mukami din, watan za ta yi recommending kenan. Shi kuma shugaban ƙasa idan ya duba shi kuma zai nada, wato zai appointing kenan. Idan ya appointing, har wa yau wannan karamin sashi na 1 ya ce sai ya tura ma majalisar dattijai don ta tabbatar, watan ta yi confirming kenan. A nan ba wai za ta yi screening bane, ma'ana ba wai za ta tantance shi bane, a'a za ta tabbatar da nadi don an riga an nada shi. So wannan a matsayin mai binciken kudi, babban mai binciken kudi na gwamnatin tarayya a matsayin shi na ma'aikacin gwamnatin tarayya kenan. Amma idan aka zo wajen nade-naden siyasa kamar misalin ministoci, abun ba haka bane, saboda duk wanda za a nada minista ba cikin ma'aikata bane. Saboda haka nan shugaban kasa kawai zai yi nomination, ma'ana zai tura sunaye cewa ga waɗanda yake so ya nada a matsayin minista. Kun ga bai nadin ba, saboda haka idan suka je su majalisa da TJ su tabbatar da waɗannan mutanen da ya tura musu, idan akwai wanda ba su yarda da shi ba, to shugaban ƙasa bai da wani zaɓi illa ya ƙara tura wani suna na wani mutum wanda ba wannan ba. Idan kuma duk sun tabbatar da waɗannan mutanen kamar yadda sashi na 147 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada, kinan sai shugaban kasa ya zo ya rantsar da wayannan mutanen da a matsayin ministoci, sannan lokacin za su fara aiki. Amma idan kamar yadda muka yi bayani na farko, idan har ma'aikaci ne an yi recommending din shi, wato an tura ma shugaban kasa, shugaban kasa kuma ya nada shi, amma kundin tsarin mulki ya ce sai an kai ma majalisar dattijai, to anan idan majalisar dattijai ta tabbatar da wannan nadin da shugaban kasa yi, shikenan magana ta kare. Idan kuma ta wani bangaren majalisar dattijai saboda wasu dalilai da ta bayar a rubuce cewa bata tabbatar da shi ba, to anan shugaban kasa yana da zabi biyu. Wannan dama ma'aikaci ne, saboda haka za a iya barin shi ya zauna akan acting, ma'ana yana riƙon ƙwarya na wannan matsayin wanda majalisar dattijai bata tabbatar da shi ba. Zai ci gaba da idan shugaban ƙasa yana da bukata zai bar shi akan mai riƙon ƙwarya akan wannan matsayin, idan kuma baya da bukata da haka nan to sai ya dauko wani daban wanda za a yi mishi recommending kuma ya ƙara tura mu majalisar dattijai. Idan ta tabbatar da wannan na biyu din da ta ya turo, shikenan wannan na biyu shi zai tabbata bisa ga wannan mukamin.
To idan har bata amince ba kuma ta bada dalili ga shi shugaban ƙasa kuma yana da ra'ayi da mutumin ya bashi a tsaman mai riƙon ƙwarya ko muƙaddashi, to akwai wa'adin da aka diban mai na zama wannan muƙaddashi din ko kuma hakkoyo shi zai iya zama?
To ga tsari na aiki na hukuma, akwai lokacin da ake diba, musamman misali za a dauki wata shida na farko da mazaman shi na muƙaddashi. Cikin nan wata shida din idan ba a ƙara tabbatar da shi ba kuma shugaban ƙasa na da dama ya ƙara mishi lokaci har zuwa lokacin da watakila ita waɗannan dalilai, saboda dalilan da ya danganta daga dalilan da ya sa ita majalisar dattijai ta ki tabbatar da wannan nadin. A idan har waɗannan dalilai ne waɗanda masu wucewa kuma suka wuce, to kaga shikenan majalisar dattijai ta kanta tana iya tabbatar da shi. Idan kuma bata tabbatar da shi ba, shugaban ƙasa zai ci gaba da rike shi akan matsayin mai riƙon ƙarya na wannan matsayi wannan mukami din, tunda ya riga ya nada shi. Shine bambancin domination da kuma nadi. Nomination ka tura suna ne kawai sannan baka nada ba, amma wannan sashi na 86 karamin sashi na 1 kamar da muka bada misali ga mai binciken kudi na tarayya, shine shugaban kasa ya nada. Bayan ya nada ne constitution ko tsarin mulkin Najeriya ya ce to ya tura ma majalisar dattijai.
To akwai wasu sunaye da shugaban kasa kan tura ko da ke ba sunaye ba za a ce ba, zai ce kamar yana son nada masu bashi shawara amma adadi din zai fadi, wannan mai abammaci ne da wanda zai tura sunan mutum ya ce gashi wangana ya kusa ana dami shi.
Da shugaban kasa da kuma gwamnoni duka kudran matakin daya ne, idan suna neman yarjewa ne nan za su nema, wato abin da ake kira approval. Idan shugaban kasa yana so ya nada masu ba shawara mutum 20 misali, to abinda kawai zai tura ma sana shine yana so a bashi dama majalisar dattijai ta yarda cewa zai nada masu ba shawara mutum 20 nan, ba da bukata da sai ya fadi ko wane ne ko suwaye ya tura musu, amma bisa ga wasu sharuɗa kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada cewa kowane irin nadi irin wannan to dole ne shugaban kasa ya yi la'akari da abin da ake kira federal character, amma ba tare da ya samu wancan yarjewa ta sanar bai da ikon ya yi wannan nadi din. Kuma idan suka amince mishi da ya nada mutum 20, ba zai nada mutum 21 ba ko 22, wannan kenan. Kuma idan aka dawo ko a matakin jiha haka abin yake, wajen nada kwamishinoni, wajen nada masu ba da shawara na musamman, da kuma wajen nada irin wa'ancan mukaman kamar na binciken kuɗi na jiha.
Ga wasu mukamai wanda aka tura kila dama an san shi kuma an san mukamin da za a bashi, amma a gehen nade-nade na siyasa ma'ana ministoci, ko shugaban kasa na cewa in ya tura suna ya ce wani kaza ministan kaza na kaso emishi don su da wurin tantancewa, za a ga ana wa mutum tambaya kamar an san can na za a tura shi an amince da shi.
Mafi yawanci idan aka tura mutum an yi nominating din shi don wannan matsayi, akan tura bayanai akan shi ne, ma'ana CV. To mafi yawanci idan kaga ana irin wannan tambaye-tambaye din, to CV din ne ake dubawa. Idan aka karanta CV din mutum, to zai nuna ma to wannan mutumin ga inda yake da fahimta, ga inda yake da kwarewa da sauransu. Ta nan ne kawai su kansu ɗan majalisar dattijai din ake ganin kamar sun san inda ake nufi. A'a, ba su san inda ake nufi ba, tunda sai bayan an tabbatar an tantance su ne sannan shugaban kasa yake da ikon nada su, sannan bayan an nada su yake da ikon ba su mukamai office ko ma'aikatan ne.
To kamar ita majalisa tana da kila wani tsari ko ka'ida da za ta yi yadda da nade ko take yadda koko suna hawan ra'ayin kansu ko su ce ba su yadda ba
na'am ai kowace majalisa da ta tarayya da ta jiha tun daga farko tana da tsare-tsaren da take yi ma kanta da gudanar da dukkan ayyuka ko ɗanne iri ne ya Allah na yin dokoki ne ya Allah na tabbatar da wani nadi ne ko na yin tantance wani mutum ne ko na bada dama ne na a dauki wani mutum a matsayin wani matsayi tana da wannan sharuɗan dama saboda haka idan ta zo ga ka'ida idan tantancewa ne wato screening kaga majalisa kafin a fara kiran mutane su nominees din dole na majalisa ta zauna to tito ga abubuwan da zamu yi la'akari da su wajen tambayoyin mu ga abubuwan da zamu yi la'akari ga kuma irin yadda zamu scoring ko kuma mu ba mutum yarda ko rashin yarda akan kowane mutum da muka kira saboda haka lokacin da take kiran mutanen daya bayan daya su ɗan majalisa sun san da waɗannan ƙa'idojin saboda haka da tambayoyin da za su yi da irin amsoshin da za su samu daga wannan mutum shi zai nuna ko ya cancanci a bashi ya wuce ko kuma a jaye shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir. Da Provost Nasir Muhammad wanda ya ansa mana tambayoyin sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF Patrice Motsepe yayi alƙawarin ziyartar dukkanin ƙasashen nahiyar da ke ƙarƙashin hukumar nan ba da jimawa ba. An zaɓi Motsepe ɗan ƙasar Afrika ta Kudu a matsayin sabon shugaban hukumar ba tare da hamayya ba a babban zaɓen hukumar da aka gudanar jiya Juma'a inda zai gaji Ahmad Ahmad wanda wa'adin mulkinsa na farko ya ƙare yayin da kuma hukuncin dakatarwa ya hana shi tsayawa takarar wa'adi na biyu. To a makon da ya gabata ne kuma Motsepe mai shekaru 59 ya sami tabbacin lashe zaben bayan da sauran abokan takararsa suka janye daga takara a yayin da yake jawabi ga wakilan kasashen Afrika da ke karkashin hukumar jim kadan bayan kammala zaben da aka gudanar a Rabat babban birnin kasar Morocco. Motsepe ya jaddada kudurinsa na tabbatar da haɗin kai domin shata sabon tsari ga sha'anin kwallon kafar nahiyar Afrika wanda yake ya fuskanci jece kuce da kalubale da dama a yan shekarun nan. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta tsawaita yawan wasanni ba tare da an doke ta ko sau ɗaya ba a ƙarƙashin sabon kocin ta Thomas Tuchel zuwa wasanni 12 bayan da yau ta yi kunnin doki da Leeds United ba wanda ya zura kwallo a wasan gasar Premier. Wannan kuma ya bada adadin wasannin gasar ta Premier 10 na farko kenan da Tuchel ya jagoranci kungiyar kuma ba a doke ta ko sau ɗaya ba inda yake dab da cimma irin tarihin da Maurizio Sarri ya taɓa kafawa a kungiyar ta Chelsea. A kasar Jamus kuma dan wasan kungiyar Bayern Munich Robert Lewandowski ya cimma matakin na biyu a yawan zura kwallaye a tarihin gasar Bundesliga bayan da ya zura kwallo a wasan gasar da Bayern din ta dokewa da Bremen da ci 3-1 a yau Asabar. Kwallon da ya zura a yau ita ce ta 268 wanda ya sa ya kasance na biyu a tarihin yawan zura kwallaye a gasar ta Bundesliga bayan Gerd Müller wanda ya zura adadin kwallaye 365 a gasar. Mahaifin shahararren dan wasan kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya shirya tsab domin zuwa kasar ta Spain domin tattauna makomar dan wasan a kungiyar a ƙarƙashin sabon shugabanta John Laporta. Tun bayan da ya lashe zaben shugabancin kungiyar, Laporta ya sha alwashin mai da hankali wajen tabbatar da ci gaba da zaman Messi a kungiyar akalla har ya zuwa kakar wasanni mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu alaikum.